sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya inda Sulaimaniya ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 30 ga watan Janairun 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ibrahim ba mu kanin labarai
to binta wani tashin bom mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a Pakistan ya halaka masu ibada akalla 25 baya ga waɗanda ya ji wa raunuka mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin har-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Syria sannan wasu har-haren da Russia ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane uku jiya Lahadi baya ga wasu kuma da suka ji raunuka
kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina
an gina tashar ne saboda ci gaban kasa yadda kaga tashar jirgin ruwa a Lagos tamkar kuma an kawo tashar jirgin ruwa a Lagos sai Kano ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba saboda kaga yanzu wayanda suke so su fitar kayan su zuwa kasashen kasuwanni na waje
za kuma ku ji cewa a Najeriya yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kudin da kudin naira gwamnati ta ce ta kara kwanaki 10 ga ƴan kasar saboda su samu damar canja kudaden nasu muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda Ibrahim Babangida ya shirya zai kuma gabatar za kuma ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya
To assalamu alaikum mai saurare da fatan auni lafiya ga labaran wani tashin bom mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinin Litini ya halaka masu ibada akalla 25 ya kuma raunata wasu sama da 120 wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar Peshawar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa an ce aikin wani dan kunar bakin waki ne wani babban jami'in tsaro mataimakin kwamishina Saifullah Khan ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ratsa da su a wani gidan talabijin na gwamnati yana mai fargabar cewa adadin mace-macen na ma iya karuwa ina nan inda bom din ya tashi ina ganin yadda aikin ceto ke gudana ana ta kawar da baraguzai kuma yanzu nan ma muka zakulo wasu mutane biyu da ransu a cewar Khan Mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin har-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Syria ciki har da uku da suka mutu a yau dinin Litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaki wani komanda mai ra'ayin Iran na ɗaya daga cikin mutane uku da suka mutu a har-haren jirage marasa matukan a yau dinin Litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaki a Syria don kare yancin dan adam mai headquarter a Burtaniya ta kara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma inda har yanzu mutane 7 suka mutu an auna motar daukar kaya na komandan a lokacin da yake kan duba inda aka kai harin na yammacin jiya Lahadi wanda ya wargaza wata tawagar motoci 6 masu firiji waɗanda ke jigilar wasu makaman yakin Iran daga Iraki zuwa Syria babu wata kasar da ta dau alhakin kai harin to amma Isra'ila ta kaddamar da daruruwan har-haren jirageen sama masu da kuma makamai masu linzami kan mayaka masu samun goyen bayan Iran da ma sojojin gwamnatin Syria inda sojojin Amurka su ma dai ke wasu ayyuka
to nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama da karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron ya kuma aika mana da rahoton
Tun a shekara ta 2003 ne aka fara yunkurin tabbatar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku mai suna Dala Island Dry Port mai fadin murabba'in hekta 35 tasha ta fitan kayayyakin ta Dala ta fuskanci kalubale da dama cikin waɗannan shekaru 20 kafin ta wanzu Alhaji Amar Rabiu shine manajan daraktan tashar
abubuwan da ake bukata a yi na ka'ida na mutanen da suke aikin fitowa ka'idoji kuma wanda suke kula tabbatar da abin da aka ce za a shigo da shi shi aka kawo abin da za a fitar da shi kuma shi aka fitar duk an tabbatar an komai saboda haka yanzu daga aikin da mai girma shugaban kasa yayin yau dinnan shikenan kuma za ku ta je mu za ku ga kaya suna cika ko ina duk filin gurin nan yau za ku gani shi da fili da yawa hekta 35 ce in Allah ya yarda nan da shekara biyu sai ya kusan yi mana kadan za a kawo kaya daga ko ina a duniya za kuma iya ka kaya daga ko ina a duniya in ya zo Lagos ko Port Harcourt ko Warri ko Safele inda muke tashashin jirgin ruwa ana za a ajiye shi na wucin gadi da an ajiye shi za a dora shi a mota trailer kenan ko a dora shi a jirgin kasa ya kawo shi nan gurin ba abin da mai kaya zai tafi yayi a inda aka kai shi a tashar jirgin ruwa sai kayansa sun zo nan tashar jirgin ta nan tashar dan dauri anan zai biya kudin fito anan zai yi da abin
wani jirgin fada shugaban kasa samfurin chofa ne ya sauka da shugaba Buhari da mukarabansa a filin tashar dake gefen yamma da birnin Kano da misalin karfe 10:11 na safe litinin din nan sai dai shugaban bai gabatar da jawabi ba gabani ko kuma bayan bude tashar amma injiniya Mu'az Jaji Sambo dake zama ministan safurin Najeriya na cewa
an gina tashan ne saboda ci gaban kasa yadda kaga tashan jirgin ruwa a Lagos tamkar kamar an kawo tashan jirgin ruwa a Lagos ai Kano ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba saboda kaga yanzu waɗanda suke so su fitar kayan su zuwa kasashen kasuwanni na waje ko kuma za su kawo su daga waje zuwa nan ba sai ma sun je Lagos ba daga nan Kano suna zaune a nan za su kaddamar da duk abin da suke so
Alhaji Usman Dakin Gari shine babban controller hukumar Kwastam mai kula da shiyar Kaduna kuma ya fayyace yadda ma'aikatansa za su gudanar da ayyukan su a wannan tasha
wannan abu ne da zamu marhabin da shi a matsayin mu na masu kullun ganin cewa kasuwanci ya bunƙasa a samu arziki kuma abinda bai kamata a shigo da shi ba a hana shigo
matsala da ake fuskanta na kukan cewa jami'an ku sukan bi kayayyaki akan hanya tsakanin Kano Jigawa ko zuwa Katsina da sauransu wannan za a kauce ne
na wannan daban ne hanyar su daban take container za ta zo daga Lagos a duba ta nan bai alaka da wannan bin kaya tsakanin jiha zuwa jiha dama jami'an mu ba ruwanka da su ko ina ka dauka inda ba masu laifi ba
bayan tashar fitan kayayyakin ta nesa da teku ta Dala Island Dry Port shugaba Buhari ya bude tashar samar da lantarki mai karfin megawatt guda 10 da za ta rinka amfani da albarkatun ruwa sai babbar gadar sama akan titin zuwa Maiduguri da cibiyar koyar da matasa sana'o'i da kuma babbar cibiyar adana muhimman bayanai ta hanyar fasahar zamani dukkanin su da gwamnatin jihar Kano ta samar aka zalika yayin ziyarar ta sa shugaba Buhari ya kai ziyarar ban girma ga fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwali har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya
To binta wasu harharen da Russia ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane uku jiya Lahadi baya ga wasu shida da suka raunata. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda ya sake bayyana bukatar kasashe kawayen Ukraine da su hanzarta turo da kayan yakin da suka yi alkawari. Zelensky ya kuma ce gidajen iyalai da wani asibiti da wata makaranta da wata tashar bus da wani post office da kuma wani banki su ma duk an lalata su a wannan barin wutar da aka yi kan kasan Russia da Ukraine sun yi ta bayanai masu cin karo da juna jiya Lahadi kan ko waye ke iko da wannan yanki na Vladimir da ke sashin gabashin Donetsk Iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau din Litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi marar matuki a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar kasar ta Iran a cewar kafar labaran Tasnim mai alaka da gwamnati a Ukraine wadda ke zargin Iran da samar ma Rasha ɗaruruwan jirage marasa matuƙa waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula a biranen ƙasar Ukraine da ke nesa ma da fagagen daga. Wani babban hadimin shugaba Volodymyr Zelensky ya alakanta wannan harin da yakin da ake yi a Ukraine. Mikhailo Podolyak ya tura wani sako ta Twitter jiya Lahadi mai cewa tashin bom na daren jiya a Iran ai dama mun ja kunnan ku.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kudin naira. Gwamnati ta ce ta ƙara kwanaki 10 saboda dukkanin 'yan ƙasar su samu damar canja kudaden nasu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu wakilin muryar Amurka da ƙarin bayani.
Yayin da rage wa'adin kwanaki biyu a dinnan karɓar tsoffin kuɗaɗe a tarayyar Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ta kara kwanaki 10 ga 'yan ƙasar saboda dukkanin 'yan Najeriyar su samu canja kuɗaɗen nasu saboda yayin damuwa da al'ummar Najeriya suka yi da hakan zai ba su damar sanya kuɗaɗen nasu. Bisa ƙarin wa'adin da aka yi a tarayyar Najeriya ne yanzu dai an samu karuwar kwanaki 10 kan wa'adin wanda ake da shi tuni da al'ummar Najeriya suka so mutum nasar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa wa'adin da yake magana na watanni uku ba haka ba ne don a gaskiya. An so mu samu waɗannan kuɗaɗe na 15 ga watan Disamban da ta gabata tsakanin wata uku da shugaba Muhammadu Buhari ke kirarin cewa an ɗiba ma jama'a da musanya waɗannan kuɗaɗe. Suka ce an dai kai ma shugaba Muhammadu Buhari ne kuɗaɗen a ran 26 ga watan Oktoba ta gabata. Sannan aka so mu sa kuɗaɗen a bankuna a ranar 15 ga watan ta gabata. Ta haka ya kamata shugaba Buhari ya yi la'akari da cewa lissafin da ke yi na watanni uku ba haka ba ne. Tana cewar su ya kamata shugabar ya riwa wannan bayani ta yanar gizo ko a yanar gizo. Haka batun yake an dai so mu ba bankunan a ranar 15 ga watan Disamban ne. Na ka duba yayi kasa da watanni uku. Gwamnati inna guba kwamishina ne matasa da harkokin wasanni a jihar Borno wanda shi ma ya tofa albakacin makinsa game da wannan wa'adi da cewa yayi wannan bayani ne a madadin kashin kansa. Ga abin da ke cewa
da farko an yi lancin wannan kuɗi wajajen October 26 a fadar shugaban kasa da sani mu muna ji shugaban kasa ya bada wata uku a janye wannan abu amma kuɗi bai fita ba sai wutan ba December 15 kudi bai kai wata uku da shugaban da ta faɗa cashless policy a duk duniya ma ana yin shi inda akwai services na internet zan yi mamaki central bank yana ce mai awara ka tura mata kudi me kake na fi ka tura mata kudi gashi mu a cikin Borno state gaba daya ma at worst local government guda uku ne suke da banki ina ne za a samu internet services ai policy idan aka kawo ya kamata a ji shawaran mutane a kawo kudaden mutane su samu kudaden su ba tare da mutane sun yi asara ba waharan petrol ma ya ishe mu balanta wannan na kudi ma
to me soyayyen jama'a ke cewa ne game da wannan wa'azi
sunana mami mu da muka so ganin kudin ma gabaki daya ma bai wuce wa wata daya ba
kamar yin shoga fara ganin wannan kudin
an so maganin sa ne an ce 15 December ne to mu so magani ba wajen kusan almost ya kai wajen 20 wani abu ma tukun muka so maganin kudin to kuma mutanen birnin ma ba su samu babalata na kauye
don shi shugaban kasa yana magana wata uku ya isa mutane su canza to lokacin da aka nuna mishi kudin da a lokacin ne aka fitar da kudin shikenan aka rarraba mu bankuna da yanzu kowa ya san to amma ba a fitar ba sai ranar 15 ga watan Disamba zuwa 15 ga watan Disamba zuwa yanzu ai bai wuce wata daya ba
sunana Abagana afadan su cewa wata uku gaskiya bai ke wata uku kuma 15 ne ina ji 15 Disamba ya fara shiga bank to dai fara shiga bank ba su fitar ba sai a January nan ne mutane da yawa suka fara samu
wasu in Najeriya ke bayyana ra'ayin su game da wannan wa'adi da shugaba Buhari ke cewa an dai ba in Najeriya an dai ba wa 'yan Najeriya saboda samun canji waɗannan tsofaffin kuɗaɗen su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To bari mu garzaya a jamhuriyar Niger inda yau masu ruwa da tsaki a sha'anin tsara ayyukan hajji da umara suka fara gudanar da babban taro domin nazarin hanyoyin warware wasu matsaloli da ake fuskanta shekara da shekaru. Gwamnatin Niger ta ce ta shirya wannan taro ne da nufin saka tsari ta yadda a nan gaba maniyyata za su sauki farali cikin kyakkyawan yanayi. Ga wakilin muryar Amurka Salamu Mina Barma da ke birnin Yamai da rahoton.
Damfarar Romania ta da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a nishar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar Saudiya ya zagayo. Dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita. Kakakin kungiyar ejoji ta ANAP Alhaji Hassan Mani na cewa
idan suna so aikin haji a tsabtace shi ayi adalci wanda ya samu hajjaci cikin wacce hali ya kamata ana dawowa a hukunta shi wanda kuma ke ta samu hajjata lalle Allah zai biyan shi shi ma a bashi lambar yabo to sai aka waye gari mun kira ba aikata ba matsalar ma rike da ku a ce mahajjaci sai ya taso da kilo 2000 dan ya zo nan wurin ya mai sannan a taida shi akwai cikin jahohi jewa inda jiragen suna aika sabka su dauki mahajjata su rusu
rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke likita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan kasa to amma wakilin kamfanin jiragen Max Air Bukari Salisili na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a Niger
in ba jirgin Max Air ba babu jirgin da yake tsaya awa 10 ko awa 24 yana jira alhazai duka duniya na ce muka na babban mahaukaci sai mu wanda za su zuwa su dauki jirgin nan waɗansu tayyes ce ta wada abinda ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda mun taba kwana guda jirgi na ashe ba san shi ba su shiga ba su kazo
sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo system gaho da hukumomin Saudiya suka shimfida a baya-bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta kasa wato koho Alhaji Kai Gama Ibrahim shine shugaban wannan hukuma
duniya sake yanda ake haji yau da shekara 10 baya baka ake shi ba ko sun so ayi yanda suke so ayi zama to mu muna bayar ga sauran kasashe na da abinda ake kota ne ake ba kuwa da kuwa gwamnatin Arabiya ta ba mu kamar misali 7,000 diba muke wani ba shi 50 wani ba shi 100 wani ba shi 50 akusa ne yana shiga ciki siyasa na shiga ciki amma yanzu inscription an line ta hanyar internet lokacin fitin inscription kin banni gani ban iya hana babu inda son raise shiga na wurin abinda ka samu shi zaka yi hanta amma abu guda kuma tsakiya da shi in kana so ka samu mutane a hanyar internet a hanyar online sai ka nemi kayan aiki wanda kamata ka yi amfani da su su taimaka maka ka samu mutane
a jawabin bude taro Prime Minister Umudu Muhammadu ya gargadi bangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share daya dangane an bullo da shawarorin da za su taimaka a kawo karshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Niger cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin haji ya zagayo
sai forum ne da fa être une force d'appoint pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnel. Il ne doit pas être un lieu de règlement de compte.
A gobe talata 31 ga watan Janairu ne ake kammala wannan zama. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 18 a to karfe kudi kenan na yamma da minti 18 a Nigeria Niger kamar da Chadi karfe 3 da minti 18 a agogon Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa daji
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu tattauna ne da Dr. Bashir Yankuzo malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Mina ta jihar Niger game da kalubalen da ake fuskanta wajen koyar da kwasa-kwasai a jami'o'i da manyan makarantun Najeriya da harshen uwa musamman ma dai ganin a kwanan nan ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da fara koyar da harshen uwa a makarantu na primary da kuma na gaba da secondary. Naku baban yaji furin ke fatan za a yi sauraro lafiya.
To masha Allah alhamdulillah wato abu na farko zan tuna baya shekaru da dan dama haka na karantar a wata makaranta a Kano da Wakin Tofa to a wuraren 1989 zuwa 90 haka to a wannan lokacin akwai abun da na dan lura da shi dangane da karantar da dalibai a wannan aji na naka dai kina karantar da lissafi sai nayi kokarin dan surka da Hausa wurin karantar ban ta umanta lokacin na karantar da abin da ake ce masa longitude da latitude a wani bangare na lissafi haka so sai nayi amfani da harshen Hausa na kan wasu bayanannuka sai naga na sace ai sai naga suna fahimta fiye da in an yi da harshen to tun daga nan sai hankali ya turko ma to harshen nan namu me zai hana ba za a iya amfani da shi ma ai ta karantarwa ba ma maimakon a ce sai an dauko wani bakon harshe na turanci da sauransu kuma kallon cewa shi kai shi turancin ma yayi amfani da wasu kalmomi ne amma daga girkanci ko daga wasu yarurruka din kuma harshen namu harshen aro kuma harshen kimiya ma wani harshe ne daban na musamman ba wai harshe bane na wasu jinsi guda to a takaice dai nazo in karasa wato ainihin karatu a wannan jami'a na first degree ina dan can na higher diploma ne a ABU mai ABU Zaria to da zo nan na yi degree na farko to da nazo degree na biyu wato masters a lokacin sai hankali na ya koma kan bincike ta amfani da harshen Hausa wurin karantar da lissafi shi wanda ya kula da ni kwararren malamin da ya kula da ni wato professor Ushishi a wannan lokacin da nake degree na biyu na zabo wannan mawdu'i da nake son yi to shi ma ya zama bangare ne da ya rubuce abin ya bashi sha'awa kwarai da gaske yace in ci gaba to na fara wannan akwai abokin karatu na da shi kuma ba nufi ne sai muka yi shawara shi da nufanci ni zan yi da Hausa mu samu dai ai da yarurruka daban-daban to ina dawowa kan PhD dama shi supervisor ina mun magana cewa in dai zan zo a PhD la Allah ina iya yin wannan tunda shi nake so to dun dawowa a PhD sai ko na kawo cewa bincike na zai karkata akan karantar da lissafi da harshen Hausa amma ba da harshen Hausa kadai ba ai amfani ma da na'ura wato kuma na'urar ta computer akwai abin da ake ce masa web wato za ka iya shiga yanar gizo ya zama cewa ka yada abin da za ka yada wanda yake wani bangaren na duniya ma zai iya amfana to sai na dauki wannan mawdu'i wato karantar da harshen Hausa karantar da lissafi da harshen Hausa ta hanyar amfani da yanar gizo to sai ne wannan bincike kuma alhamdulillah bisa binciken dan da na auna sakamakon na samu shine lallai inda za a karantar da mutane da harshen su to ba karamin wato ainihin ci gaba za a samu cikin al'umma domin akwai bincike a wurare daban-daban ba wai nan kadai ba nan kasar kadai in ka je South Africa ne ka je India ka je wurare daban-daban akwai bincike da dama da kwararru sukai da suka nuna cewa mutane in ka karantar da su da harshen da suka taso da shi to sun fi fahimtar abubuwa fiye da su karanta da harshe na biyu shi yasa idan mutum ya auna kasashen duniya duk kasar da ta ci gaba to mafi yawa za ka ga tana amfani da harshen da suka saba da shi ne a kasar su ba harshen aro ba kuma kasashen duk da suke baya din nan za ga harshen aro suke amfani da shi to wannan shi ya zamar da ni sai zama karatu na PhD sai ne akan wannan gefe wannan bangare alhamdulillah kuma har nazo na samu wato ainihin kammala wannan karatu akwai professor da yazo daga waje wanda yazo ya auna ni a nan gida wato professor Sagir da sauransu ya amfana da ni kwarai da gaske akan wannan mawdu'i to wani irin kalubale kake ganin masu amfani da harshe na uwa za a ce ko na gida za su fuskanta harkar ilimi na'am wato babban abu shine na farko a samu kayan karantarwa ma da harshe din misali kaga fassarorin abubuwan da ake amfani da su a kimiyyanci a dawo da su da harshen Hausa akwai wanda ya nuna cewa to ai an ma ƙara wani aiki dan wani ce to in kace zaka fassara misali farakokinki ka sake fassaro su kaga an ƙara wani aiki a kyale mutane masu sabida sun ce a'a ai in ka fassara abu zuwa ga harshen mutane nan da nan sai su riki to a yanzu haka a tsarin wato karantarwa na ƙasa na ilimi wato National Policy on Education na ƙasar nan ya bada damar karantar da ɗaliban primary na ƙasa da harshen gidansu ya bada dama karantar da su da harshen Hausa a hada musu da sauransu amma babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen akwai littafan lissafi da aka yi da harshen Hausa akwai littafan wani kimiya da aka yi da harshen ba su da yawa to wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da hobin ciki a zuba dukiya wurin binciken yara a samar da waɗannan littafan a samu waɗanda suke da sha'awan wannan fanni waɗanda kuma suke da ƙwarewa wannan fanni su taru su samar da littafai masu dimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi kalmomin kimiyya ne kalmomin fasaha ne kalmomin kaza a harsunan sannan sai a fara amfani amma ko yanzu kace zaka karantar to zaka tarar cewa babu waɗannan littafan
masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda ƙurewar lokaci sai mako na gaba za mu dora a wannan tattaunawa da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Joel Ladies Gresham naku baban H. Frank ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
To a gaida Babangida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakon mu na farko a yau cewa Allah ya sa ziyarar da Shugaba Muhammadu Buhari yake a birnin Kano yayi lafiya ya kammala lafiya. Sako daga Alhaji Mele Yusuf Ali. Sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Malam Hussein Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Ya fara da sallama yace dan Allah ku bani dama da na yi yabo tare da jinjina ga babban bankin Najeriya wato CBN akan matakin ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗaɗen har na tsawon kwanaki 10. Wannan ko shakka babu zai taimaka wa al'umman Najeriya da ke ƙauyuka da karkara. Za mu damar shigar da tsaffin kuɗaɗen da ke hannunsu da fatan Allah ya ƙara shugaba Buhari lafiya da nisan kwana. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Yawali Sani Takai da Babangida Buba Fajewa Takai daga jihar Kano Najeriya. Suka ce za mu amfani da wannan dama wajen kira ga mahukuntan karamar hukumar Takai kan batun matsalar hanyar mu da ta tashi daga garin Shawu zuwa Karfi wanda muna shan wahala wajen fitar da amfanin gona da kuma kai marasa lafiya asibiti kuma hanya ce da bata wuce kilomita 6 ba. Muna fatan za a kawo mana dauki. Sakon mu na gaba da sallama ya fara yace shakka babu duniyar al'umman Najeriya ba mu ji daɗi ba akan ƙara wa'adin karɓar tsohon kuɗin domin wanda zai yi asara ya riga yayi amma yanzu an turo ta matsalar gaba gwara ma a yi ta kare kowa ya huta. Sako daga dan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko.
An gaishe ka Sarfili Hashin Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen wani tashin ban mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinan Litini ya halaka masu ibada akalla 25 ya kuma raunata wasu sama da 120. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar Peshawar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa an ce aikin wani dan kunar bakin wake ne. Mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Syria ciki har da 3 da suka mutu a yau dan Litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaki. Wani komanda mai ra'ayin Iran na daga cikin mutane 3 da suka mutu a hare-haren jirage marasa matuka a yau dan Litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaki a Syria dan kare yancin dan Adam. Wasu hare-haren da Rasha ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane 3 jiya Lahadi daya wato baya ga wasu 6 da suka ji raunuka. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda ya sake bayyana matukar wato bukatar kasashe kawayen Ukraine da su hanzarta tura kayan yaki ma Ukraine. Iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau dinan Litini game da kalaman da kasar shi ta yi kan wani harin da aka kai a jirgi wato da jirgi marar matuki a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar kasar ta Iran a cewar kafar labarai ta Tasnim mai alaka da gwamnati. Ukraine wadda ke zargin Iran da samar ma Rasha ɗaruruwan jirage marasa matuka waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula ta ce lallai wannan buri ya yi kama da mutum game da wannan ikirarin.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake an gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yau yace taku Victor Sulemani yana nake muku fatan alheri daga nan sashin House na murya Amerika a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi. Thank you.